السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى سادوا أولا يمتشين جمعة دران أصبر يومنا 28 غوتن بيو وطن صفر باهجر منزو صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة أريهدو دار بإن دبقوي واندكم ايداتي دا 22 غوتن تقوز هجر ميلادية دبو بيو دا 25 cigaba da karatun mu na littafin Sunan Abi Dawud. Idan ba amanta ba, sacin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen hadisi na 286 a cikin babi na 109, haka ne ko? Yau za mu tashi a farkon babi na 287 a cikin dai wannan babi na 100 ainihin tara. Daga wannan masallaci namu mai albarka, masallacin Miyati da ke nan unguwar Bolari nan cikin garin Gombe, fadar jihar Gombe, muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba daya, wanda yau shine darasinmu na 43 a cikin wannan littafi na Sunan Abi Dawud. Akwai tambaya da aka yi, za mu amsa guda ɗaya, wanda tambayar ya haɗa hadda magiya a ciki. Yake cewa dangane da dan Allah yana so a taimaka mishi da bayani game da abin da ya shafi na fanci, kuma ya ɗan yi tafiye-tafiye haka a duniya, musamman ƙasashen Middle East. Shi ya sa ma na ga mahimmanci amsa mishi wannan tambayan dangane da waɗansu kaburbura da suke a Damascus, ko kuma a Palestine, ko kuma a Urdun, Jordan kenan, da ake cewa kabarin Annabi Nuhu ne, wannan kabarin Annabi Salihu ko Annabi Shu'aib, kabarin Annabi Hudu, hadda kabarin Annabi Adam. Za ka gansu a wurare daban-daban ga wanda ya yawo. Ce dan Allah, menene gaskiya matsayin malaman sunna game da irin waɗannan kaburbura? An fahimci tambayar da kyau? To, abinda mu al-muhaqqiqun suka faɗa cikin malamai dangane da kaburburan annabawa sun kaskashi uku. Kashi na farko, kabarin da aka yi ijima'i, malamai ba su da saɓani, muttafaqun alaihi, cewa wannan kabari ne da gaske na wani, shi ne kabarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi babu saɓani a kai a wajen dukkanin musulmai gaba ɗaya. Na farko kenan. Kabari na biyu, kabarin da aka yi saɓani a kan cewar shin kabarin na wane ne ko ba na wane ba, shi ne kabarin Annabi Ibrahim alaihi salam, wanda hatta Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi yake cewa kabarin, yace kabarin Khalil Ibrahim fihi naza, yace akwai jayayya wurin malamai. Sai yace lakinna sahiha alladhi alaihi aljamhuru annahu qabruhu. Sai dai magana mafi inganci wanda jamhurin malamai suke kai, cewa kabarin shi ne. Kun fahimci wannan abin da kyau? Kabarin Annabi Ibrahim akwai saɓani wurin malamai, amma mafi yawan malamai da muhaqqiqun sun rinjayar da cewa kabarin shi ne. Shi ne kabarin Annabi Ibrahim alaihi salam, wanda yana Madinatu Khalil a cikin Falastin a yanzu haka. Idan ka bar Ramallah, wanda ake ce mata Ramallah, zuwa Kudus, Jerusalem kenan, yana wannan tsakani, shi wannan garin, amma ya fi kusa da ainihin Ramallah. To, idan ka shiga wurin, akwai kaburbura da yawa. Akwai na Annabi Ibrahim, akwai na matarsa Sara, akwai na Annabi Ishaq, akwai na Annabi Yusuf. To, waɗannan sauran akwai saɓani a kai. Amma na Annabi Ibrahim shi zance mafi inganci nashi ne, sai sauran kashi na uku shine cewa ba a san kaburburan annabawan da suke ba. In ka cire waɗannan guda biyu wanda na faɗa a farko, shine cewa ba a san kaburburan annabawa a ina suke ba, ba a kiyaye ba, kuma Allah cikin hikiman shi bai bari an kiyaye ba. Saboda me? Saboda kare tauhidin mutane. Dan aka bar aka ce duk wani annabi an san inda kabarin shi yake, to za a mai da wurin wurin ibada, wannan ibada a kabari kuma haramun ne, ba a bauta wa kowa sai Allah. To saboda rahaman Allah ga bayin shi, baya so a yi shirka, yana so mu shiga aljanna, sai kaddara ba kiyaye ma kaburburan annabawa ba. Ku fahimci wannan abin da kyau? In ka dauki annabi Musa alaihi salam da annabi Harun alaihi salam, dukka ayi sun rasu ne a lokacin da suka bar Misra, suna kan hanya zuwa Baitul Ayy, zuwa Qudus, Baitul Maqdis. A wannan saharan na Sina ko Sinai, a wannan saharan anan duka biyu suka rasu. Amma ba wanda zai ce ga yanda kabarin annabi Harun yake, ko ga yanda kabarin annabi Musa yake alaihima assalatu wassalam, saboda rahman Allah subhanahu wa ta'ala. A takaice ina gana amsa wannan tambayan ko yau kabarin da aka ittifaki akai, kabarin annabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kabarin da aka yi sabani, zance mafi inganci shine kabarin annabi Ibrahim, kashi na uku shine duk sauran kaburburan kawai ƙarya ne. A ce ga kabarin annabi Adam kawai ba gaskiya bane. Misali akwai annabi Hudu, idan ka je Sham za a ce ma ga kabarin annabi Hudu. To zance mafi inganci fa wannan kabarin kabarin sayyidina Muawiya ne. An gane ko? Amma masu siyaha tourist su yi ta zuwa, ana samun kuɗin shiga. Ka ɗauki Imamu Husaini, jikan annabi alaihi salatu wassalam, idan ka je Misra akwai kabarin shi, in ka je Iraki akwai kabarin shi, in ka je Siriya ma akwai kabarin shi. To wanne ne na gaskiya? Kun fahimci wannan abin da kyau? Ga duk wanda ya zauna a Misra, in ka je Husainiya ka shiga cikin masallacin za a ce ma kabarin Husaini ne. Na ce wani, to wani Husaini ne wannan, wani jikan annabi? Na ce to na Iraki ba. Da na Siriya kuma. Kaga duka dai kawai a maganganu ne. Yanzu kamar in ka je Jordan akwai wata bishiya da aka ce wai ita ce bishiyar da annabi ya zauna alaihi salatu wassalam, lokacin bishiyar babu ganye, ta ganye ta lullube shi, ana zuwa ziyara wurin. Kaga duk business ne kawai wannan. Na je kabarin Imamu Shafi'i, idan ka je za ka shiga akwai waɗansu suna tsaye a bakin ƙofa da ruwa a cikin wani gora suna ba mutane ana sha. Na ce musu ni azumi nake. To duk kawai an maida abin neman kuɗi ne, saboda samun kuɗi ake da shi. Hatta gwamnatoci suna ƙarfafan abin saboda yana kawo kuɗin shiga. Masu yawon buɗe ido suna zuwa wurin. Ina fata an gane. Allah ta'ala ya sa mu dace. Dama ai ta bidiya haka take yi, tana tafiya da business kafada da kafada. Za mu tashi akan hadisi na 287. Wa billahi tawfiq wa alayhi tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala hadathana Zuhair ibn Harb wa ghayruhu qala Zuhair ibn Harb, na shagaya muku cewa yana cikin malaman Imam Muslim da Bukhari da Abu Dawud da An-Nasa'i da At-Tirmidhi da Ibn Majah. Tirmidhi ne kadai bai yi ruwaya a wajen shi ba. Zuhair ibn Harb al-Kunyansa Abu Khaisamata, Imam Muslim da shi ya bude littafin shi wannan malami. Kana bude farkon hadisin Sahih Muslim da ce ma qala haddathana Abu Khaisama, shine Zuhair ibn Harb, wa ghayruhu da wani, su biyu ne wanda Abu Dawud ya karbo hadisin a wurin su, amma anan bai bayyana sunan ɗayan ba. Qala, su biyun duka sun ce. Qala haddathana Abdul Malik bin Amr, qala haddathana Zuhair ibn Muhammad, ana Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, wannan Abdullah dan Muhammad dan Aqil, akwai sabani wurin malamai kwarai game da shi. Rajihin kauli shine da'ifi ne. Ina fata an gane. Malamai da dama sun ce da'ifi ne akan wannan, suka da'afa sanadin wannan hadisin, suka ce sanadin hadisin yana da rauni, saboda an samu Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, an Ibrahim bin Muhammad bin Talha, ana ammihi, yace daga babban shi Imran ibn Talha an ummihi, shi kuma daga mahaifiyarsa, ita ce Hamna binti Jahashin, Hamnatu yar Jahash. Qalat tace, Hamnatu yar Jahash ita sahabiya ce, tace kuntu ustahadu haydatan kathiratan shadidatan, tace na kasance ina jinin istihada, jinin ainihin ciwo kenan ko, wanda ba jinin biki ba, ba jinin al'ada ba. Tace kuntu na kasance ustahadu ina jinin istihada, haydatan kathiratan shadida, mai tsananin yawa. Fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama astaftihi, sai na zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan nayi masa fatawa, na mishi tambaya. Wa ukhbiruhu, kuma na bashi labari. Shine anan malamai suka ce an juya abun ne a ka'ida, kamata a ce fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ukhbiruhu wa astaftihi, na bashi labari sannan na masa tambaya. A kuma shine abin da ya faru ai, da tazo labarin ta fara bayarwa, shine cha kuntu ustahadu haydatan kathiratan shadida, kaga labari ne. Fa wajadtuhu, sai na same shi fi baiti ukhti, yana gidan yar uwata Zainab binti Jahashin, ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dama ita Hamnatu ummu Habiba kenan binti Jahash, yar uwa ce ga matar manzon Allah alayhi salatu wassalam Zainab binti Jahash. Fa qultu, sai nace ya rasulullahi, wato ta taho gidan annabi ne tambaya, sai kuma tayi sa'a a ranan yana gidan yar uwarta, kaga abun ya zo mata da sauki kenan ko, ba sai ta nemi izini ba, bata same shi a gidan Aisha ko gidan Hafsa ko gidan ɗaya daga cikin matan shi ba, sai na same shi a gidan yar uwata. Fa wajadtuhu fi baiti ukhti Zainab. Fa qultu ya rasulullah, sai nace ya ma'aikin Allah, inni imra'atun ustahadu haydatan kathiratan shadidatan, na kasance ina jinin istihada, jinin istihada mai yawa mai tsanani, kuma yana tsananin zuwa. Fama tara fiha, wato me ka gani dangane da wannan al'amari, wani fatawa zaka bani? Qad mana'atni as-salata was-sawma, wannan jinin ya hana ni sallah, ya hana ni azumi, ina zaune bana ainihin ibada. Faqala, sai annabi ya ce alaihi salatu wassalam, an'atu lakil kursufa, zan suffanta miki wani auduga. An'atu shine zan suffanta miki, daga an'atu ne, an'atu wal man'ut shine asifatu wal mansuf. To sai ya ce an'atu lakil kursuf, al kursuf shine auduga, to zan gaya miki wani auduga, zan miki bayani har da suffan shi yanda yake, ki amfani da shi. Fa innahu yudhibu dama, zai tafiyar da jinin, jinin zai tsaya, ko kuma jinin zai daina zuba. To wannan shine abin da take tambaya, ba ku gane maganan ba ko? Tambayan da tayi, ai wannan baya cikin tambayanta, ita yanzu tana tambaya game da ibada ne, haka ne ko ba haka ba? Annabi kuma na mata bayani, bari na gaya miki wani auduga, in kin yi amfani da shi jinin ma zai kawo, saboda me? Ba wanda zai bada amsa? To yana ta hana ta sallah, yanzu tana sa mata bayani ya matsayin ta yake, ba tana magana ya jini zai tsaya ba. Yace a fara bata magani, abinda yasa ai koda ta yi amfani da audugan, yanzu tana so a gaya mata menene matsayinta, ta ɗau kwanaki ba ta sallah ba ta azumi. Sai ya fara mata bayanin, wato ya san tana cikin damuwa, bari ya fara kwantar mata da hankali tukunna. Ina fata an gane, dan abu ne da yake da ciwo, abu ya hana ta ibada ya takurata, sai ya fara kwantar mata da hankali kenan. Shi yasa idan ka je asibiti, abinda ake so shine environment din da zaka samu ya dan fara kwantar maka da hankali. Amma in ka zo nan asibitin mu, rashin mutuncin likitoci da nurses da wane ne kadai, sai ya kara ma ciwo, haka ne ko ba haka ba? A baka thesis kaman guda takwas, test kawai kala takwas, ka je can a kada ka can, ka je can a kada ka can, in mutuwa ne ma mara lafiyan ya mutu. To sabanin asibitocin kasashen waje, kana zuwa gun wato yanda za a karbe ka yanda za a taririye ka kokari ake a fara kwantar maka da hankali tukunna sai ka ji ka fara samun sauki an gane ko amma nan kuma fa kara maka ciwo za su nas yar yarinya karama ta daka matsawa ta maka rashin kunya musamman tsofaffin mu yan masu zuwa daga kauye kaga ana rena musu hankali ana musu rashin mutunci to sai annabi ya fara kwantar mata da hankali kafin ya mata bayani kana sai ta ce huwa aksaru min zalik ai jinin nan da ke zuba fa yawan shi ya wuce haka ba maganan auduga ake ba auduga ba zai tsaye da shi ba ita take ga annabi alaihi salatu wassalam kana sai ya ce fattakhidhi thawban to tun da auduga ba zai yi ba ki yi amfani da ainihin tsumma ki samu wani tsumma ki yi amfani da shi ki yi abin da suke ce mishi a kunzugu fa qalat sai ta ce huwa aksaru min zalik ayyawan shi ya wuce haka yana tsananin zuba sai ta ce innama asujju sajjan ai ina zubar da jini ne zuba mai tsananin gaske asujju asubbu kenan to anan da aka ce asujju sajjan sajjan din nan ya zo maf'ulun bihi saboda ne ya zo da fataha su ya zo da nasba maf'ulun bihi ne ko menene Abu Fazal malam su ya ba sun koyar da kai karma mu hada ido asujju malamai suka ce maf'ulun bihi din an shafe shi asujju dama sajjan ina zubar da jini zubarwa ya zama sajja na biyu kaman taukidi ne wasu malamai suka ce a'a ai asujju sajjan wato sai ta madadin ta ce jinin yana zuba yanzu kaman ita ne ma jinin kawai tana zuba kawai kun gane wannan mubalaga kenan a larabci wato madadin ka suffanta mutun na kaza sai ka ce shine ma wannan abu qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salihin madadin innahu amila sai ka ce innahu amalun ya zo a qur'ani madadin Allah ya ce ya annabi nuhu ai dan kan nan ba mutumin kirki bane ba yana aiki mara kyau sai Allah ya ce shi din kanshi aiki ne mara kyau sai ce innahu amalun ghairu salihin to shine anan innama asuddu sajjan ina zubar da jinin tsananin zubarwa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanzu annabi ya fahimci irin damuwar da take ciki sai ya ce da ita sa'amuruki bi amraini zan umarce ki da ababe guda biyu ayyuhuma fa'alti kowanne kika aikata ɗaya daga cikin biyun nan azza'a anki min al-akhar ya wadatar da ke game da ɗaya dan baki abubuwa guda biyu duk wanda kika dauka cikin biyun kika yi ya wadatar wa in qawita alaihima idan wato kina da iko kina da karfi akan aikata duka biyun fa anti a'lamu to ke kika barokan ki sani ni dai zan ga miki ababe guda biyu ko ki dau dai ki aikata in kuma kina da iko fa in qawiti ala zalik ki aikata duka biyun fa anti a'lam wato ke kika san wato yanayin karfin da kike da shi qala laha sai annabi ce da ita innama hadhihi rakadatun min rakadati shaitan wannan jinin da ke zuba ba nifasi bare ba kuma haila bane ba rakdatun wato bugu ne min rakadati shaitan daga bugu irin na shaitan ar-rakdu shine mutum ya buga kafar shi da kasa shine asalin kalma a lugar larabci Allah ba da labarin annabi ayyub yace idza da rabbahu anni massani shaitanu binusbin wa azab urkud bi rijlika hadha muktasalun baridun wa sharab kaga urkud bi rijlika Allah ce ka daga kafanka ka buga kasa da shi kawai sai ga ruwa na fitowa a wurin yayi shekara da shekaru ba lafiya annabi ayyub rashin lafiya mai tsanani kuraje suka fito a jikin shi har sai da aka fara cewa ma ƙarya ne shi ba annabi bane ba ya ce annabi bai da lafiya kuma ya kasa warkewa dukiyan shi dabbobin shi suka dinga mutuwa gonakan shi da lambuna suka lalace sai da ya rasa komai ƴaƴan shi suka rasu ga cuta ta jiki ga cuta ta dukiya ga matsaloli suka kewaye shi sai wasu suka fara cewa kai wannan addinin a fita to shi wanda yazo da addinin ma ga halin da yake ciki to ina ga mu kuma an gane ko ka san Allah na abin da ya ga dama ne a lokacin da ya ga dama kuma ta yadda ya ga dama saboda me falyalaman Allahu alladhina sadaqu walyalaman alkadhibin Allah ya bayyana su waye masu gaskiya su waye makaryata to annabi no shi kuma annabi ayyub yace wai shekara da shekaru lafiya na kalau kawa dan wannan jarraba sai in fara raki shi addu'a ma yace ba zai yi ba wa in ya roki Allah ka bani lafiya kaman ya kasa hakuri ne ka ji masa capacity ko yace ai bai gode wa Allah ba kenan har sai da abu ya kai ya kawo inda ya kai sai ya addu'a kalma ɗaya kawai yayi yace rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin ya Allah rashin lafiya ta same ni amma kai ne mai jinkin masu jinkai duk wani mai tausayi na kai ne mai tausayin masu tausayi shikenan sai Allah ce urkud bi rijlika hadha wancan suratul anbiya ne nan kuma suratul daud ko suratul sad urkud bi rijlika hadha duka sunanta ne urkud bi rijlika hadha Allah ce kawa inda yake zaunan ya daga kafan shi buga kawa sai ga ruwa na fita Allah ce hadha muftasalun baridun wa sharab a sha ayi wanka asalin a sha ayi wanka kenan a take warke matarsa ta dawo tana tambayin shi ina mara lafiyar ne ba dau lokaci ba babu wani process a take da kun fayku ne kawai innama amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayku babu wani process a take aka warke to urkud arrakadu shine bugawa ainihin ka daga kafa ka buga kasa da shi to sai annabi siffanta halin da take ciki kamar shedan ne ya buge ta ya rikita mata al'ada ya rikita mata ibada ya zanto ta rasa yanda za ta yi shi bukatar shedan ta zauna ba ta azumi ba ta sallah dan babu inda shedan ke saurin rikita mutum kamar babin ibada babin tsarki babin sallah shi yasa ga wata ka'ida ka rike ta wanda malamai suke aiki da malamin fiqihu shi yasa a masabban malikiya suna da almustankihu ashak wanda kokonto ya aure shi ko kuma shi ya aure kokontan to idan ka zamo kai gaba ɗaya rayuwarka cikin shakku kake idan kana sallah suka ce idan ka gama raka'a ta ɗaya ka shiga raka'a ta biyu to ta ɗayan nan ka manta da ita duk abin da ka ci na ka ce ƙarya ne ka gama ta kun gane ko da shedan ya ce maka ai sujjada ɗaya ta ka ce ƙarya ne na gama ta baka yi ruku'u baka ce ƙarya kake duk abin da ya tuna ma kawai kai ka gama mu je ma haza kai kawai kun ga suka ce ka'ida kenan idan kana alwala duk inda ka wuce karka ci na wurin da kai alwala ka kama hanyar masallaci shedan ya ce baka shafan kai ba kace alwalan nan an gama shedan kai hakuri kun fahimci wannan abin da kyau ka'ida ce da malamai suka bayar ragdatun minamina shedan ya rikita maka ibada to duk wanda ke da wannan ɗabi'an da wannan yake buge shedan kuma annabi ne ba da wannan ka'idan sallallahu alaihi wasallam eh kware da gaske sai annabi ce fatahayyadi sittata ayyami ki al'ada na kwana 6 aw sab'ata ayyamin ko na kwana 7 fi ilmillahi cikin ilimin Allah fi ilmillahi nan malamin sai da suke fassara guda uku imamul khattabi ya ce kaza ibnu rasulan ya ce kaza Azimul Abadi ya ce kaza duka maganganun shi ne na farko fi ilimin lahi ai cikin ilimin Allah cewa ya san shi da kike ko bakwai ko kuma fi ilimin lahi shi ne cikin abin da Allah ya sani a cikin bakwai ko shi da wanne zaki ɗauka ke amfani da shi shi Allah ya sani wasu malamai suka ce fi ilimin lahi ai fi hukumin lahi wannan bayanin da na miki shi ne cikin hukuncin Allah to anan mai annabi yake nufi mata galibin su majority na mata ya dora ta akan wannan ka'idan al'adar su kwana 6 ne ko 7 to sai malamai suka ce abinda za ta yi aiki da shi ababe ne kamar haka a kowane wata kawai ta ware kwana 6 ko 7 ita ta zaba wanda ta ga za ta yi ya zanto wannan kwanaki ne kawai na al'ada kun fahimci wannan abin da kyau saboda mai shekara 7 ta yi fata na wannan ciwo shekara bakwai ita wannan matar sai da ta shekara bakwai jini bai tsaya ba sun maktasili sannan sai ki wanka hatta idza ra'ait an ra'aiti annaki qad tahurti yace har sai in kin ga cewa kin samu tsarki wastanqati wato kin tsaftata fa salli 23 laylatan aw 24 laylatan wa ayyamaha ki sallan kwana 23 idan kin dauki kwana 7 ko ki sallan kwana 24 idan kin dauki kwana 6 a cikin kwana 30 kenan ko sai ce wasumi kuma ki azumi cikin wadannan kwanakin da kike sallah fa inna zalika yajziki hakan ya isan miki kin fita daga duk wani rikici to kaga anan sai annabi me yasa annabi ba ta wannan abu aka ce ita wannan matar asali al'adan ta dama yana da rikici shi yasa ya dora ta akan wannan duk matar da take jinin istihada idan ta san a kowane wata ga kwanakin al'adan ta haka yake baya canjawa to da shi za ta yi aiki idan kuma bata san kwanakin al'adan ta ba amma tana iya gane kamannin jinin al'ada ta yi aiki da shi idan bata da duka biyu nan bata da shi yana rikice mata sai ta yi aiki da wannan kun fahimci abin da kyau wato annabi ka san da wahayi yake aiki nabiyyun bi ghayril wahyi la yatasarrafu ba kawai kai tsaye bata hukunci saboda me Allah ne yake sanar da shi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa kadhalika faf'ali fi kulli shahrin haka zaki a cikin kowace wata kamar tahidun nisa'u kamar yadda mata mafi yawan su suke al'ada wa kama tahurna miqatu haidihinna kuma kamar yadda mata suke samun tsarki a kwanakin al'adan su wa tahurihinna da kuma kwanakin tsarkin su fa in kawici idan kika samu iko ala an tu'akhir adh-dhuhr wa tu'ajjil al-asr ki jinkirta sallan azhar ki gaggauta sallan al-asr fa tagtasilina sai ki wanka wa tajma'ina baina salataini adh-dhuhr wal asr ki hada jam'in salloli guda biyu azhar da al-asr wa tu'akhirina al-maghriba wa tu'ajjilina al-isha sai ki jinkirta sallan maghriba ki gaggauta sallan isha thumma taktasilina sannan sai ki wanka wa tajma'ina baina salataini ki hada sallolin guda biyu faf'ali to ki aikata haka na to kaga na annabi ya bata daman hada salloli guda biyu kenan ko azhar da al'asr maghriba isha amma sai yace azhar za ta tura gaba ta matso da al'asr kuma kusa sai zanto idan al'asr na shiga karfe 4 ai karfe 3 da rabi to sai karfe 3 da 20 da 5 sai ta fara sallar azhar tana gamawa al'asr ta shiga da minti 1 sai ta tada sallar al'asr kun gane ko idan sallar maghriba ya shiga idan misali sallar isha na shiga karfe 7 da rabi to sai kaman 6 da karfe 7 da 20 da 5 sai ta fara sallar maghriba tana gama maghriba isha kuma ya shiga da minti 1 nan ma sai ta hada shi ne abinda annabi ya bata cewa ki jinkirta azhar ki gaggauta al'asr ki jinkirta maghriba ki gaggauta isha sai ce wa taktasilina ma al-fajr sannan sai ki ainihin yi wanka tare da ainihin al-fajr faf'ali ki aikata haka sallar asuba mata wankanta ita kadai dan bata hada da kowace sallah wasumi sai ki sallah in qadirti ala zalik idan kin samu na'am sai ki azumi wasumi ki azumi in qadirti ala zalika idan kin samu ikon yin haka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ce da ita wa hadha a'jabul amrayni ilayya wannan kan shine abin da yafi burge ni cikin ababan nan guda biyu to anan sai malami suka tattauna farkon hadisin ta zo ta ce tana al'ada a istihada jini mai yawa ya hana ni azumi da sallah ko ba haka tace ba amma annabi ya ce mata ai wannan ba jinin al'ada bane ba wannan bugun shedan ne kawai jinin rashin lafiya ne baya hana sallah baya hana azumi amma a cikin hadisin annabi bai ce ba kirama sallolin nan da baki ba ko ya gaya mata bai ce ba kirama azumin nan da baki ba nan sai malamai suka rabu gida biyu malaman da suka ce ba abin da za ta rama amma zance mafi inganci shine ba za ta rama sallah ba amma za ta rama azumi saboda me saboda haka asali hukunci yake a jinin al'ada da jinin istihada da jinin biki tunda a jinin biki da jinin al'ada ana rama azumi ba a rama sallah, to wannan kuskuren da tema akan shi za ta fi dan ta dauka jinin haila take yi. Annabi ce mata wannan ba haila bane ba, to da bai ce ta rama komai ba an gina hukuncin akan azumi za ta rama banda sallah. Wannan shine zancen da yafi karfin dalili insha Allah. Sannan abu na biyu, cewar ta yi wanka in za ta yi sallah, ta yi wanka guda uku a rana kenan ko azhar da al'asar wanka ɗaya, magriba isha wanka ɗaya, asuba a mata wanka. Duk malaman musulunci suka ce magana biyu suka yi. Na farko malaman da suka ce mustahabbi ne, ba wajibi bane ba. Na biyu malaman da suka ce kwata kwata ma wannan annabi bai gaya mata haka ba, alaihi salatu wassalam, ijtihadin ta ne. Ina fata an gane. Za mu karanta a gaba, za ku ji abin da malamai suka faɗa. Suka ce a hadisin bai gaya mata ba. Kun san hadisin tun farko, na ce muku a cikin sanadin hadisin akwai Abdullahi bin Muhammad bin Aqil, wanda malamai suka ce da'ifi ne. To a kan shi su Imam al-Baihaqi da su Ad-Darqutni da su Abu Hatim Ar-Razi suka ce sanadin hadisin bai inganta ba. To sai suka kalli kalmomin hadisin, waɗansu sun inganta, waɗansu ba su inganta ba. Daga ciki akwai wannan. Kala Abu Dawuda wa rawahu Amr ibn Thabit. Wannan Amr ibn Thabit din masu littafi ku jalaye akan shi, ba a karban hadisin shi. Amr ibn Thabit da'ifi ne, ba a karban hadisin shi, ana ma zargin shi da Shi'a ma. An ibn Aqil qala fa qala Hamnatu fa qultu hadha ajabul amrayni ilayya. A ruwayin shi wannan Amr ibn Thabit wanda muka ce ba a karban hadisin shi, kala yace fa qalat Hamnatu, Hamnatu sai ta ce, fa qultu sai na ce, hadha a'jabul amrayni ilayya, wannan shine abin da yafi burge ni cikin al'amuran nan guda biyu. Cewa wannan ba magana annabi bane, magana Hamna ne. Lam yaj'alhu min qawlin nabi, bai sanya shi ba cikin magana annabi alayhi salatu wassalam. Ja'alahu kalam Hamna, ya sanya wannan a matsayin magana Hamla. Kala Abu Dawud, sai Abu Dawud ya ce wa Amr ibn Thabitin, shi Amr dan Thabit din nan rafidiyun, dan Shi'a ne, rajul su'in, mutumin banza ne. Shine fasarar da zaka mishi da Hausa. Albani Zari yace babu ni kwana kwane. Rajul su'in, kawo mutumin banza ne, saboda manyan malamai irin su Imam an-Nasa'i, irin su Imam al-Bukhari, irin su Abu Hatim, irin su Yahya ibn Ma'in, duka sun ce ba karban hadisin shi. Ina fata an gane. Walakinnahu saduqun fil hadisi, sai dai yana da gaskiya in yana magana cikin hadisi. Akwai mu'amala kenan ko, ka san dan Shi'a ya yi mu'amala. In kana mu'amala da dan Shi'a, to mu'amalar shi kawai sai ta saka zama dan Shi'a. Za ka gansu da rahama da tausayi da taimakon juna da wanene da kauna. Sabanin sauran Allah jikansu, babu haɗin kai, sai munafunci, sai hasada, ba taimakon juna. In ka tashi so ake a kai ka ƙasa, to su ba haka suke ba. In ɗan Shi'a na ci gaba, ƙara tura shi za a yi ci gaba. Wanda ke cikin matsala kuma ƙoƙari ake a fidda shi. Ina fata an gane. Saɓanin ahlus sunnah Najeriya ba haka suke ba. Ba zan ci ahlus sunnah duniya ba. Namu dai wanda muke gani, kowa cin kafan juna yake. Illa man rahimallah, Allah sauke. To daga cire mu'amala ba shi ke nuna ana kan gaskiya ba. Ina fata an gane. Idan wannan ne kafirai ma suna da mu'amala. Idan ka je ka zauna da tura ka ga mu'amalar su, sai ka bar musulunci. Tsabar iya mu'amala. Kun fahimci wannan abin da kyau? To shi gaskiya ana gane shi ne karkashin Qur'ani da hadisi. Idan musulmi wani abu na rashin mutunci ko wani ahlus sunna, wannan ba shi ke nuna musuluncin ba gaskiya bane ba. Yanzu shi ne rajul soyi ne. Shi ne wanda yake ba mutumin kirki ba. Wa Thabit ibn al-Miqdam rajulun sikatun, yace Thabit ibn al-Miqdam shi mutum ne amuntacce ana karban hadisin shi. Wa zakarahu an Yahya ibn Ma'in, qala Abu Dawuda samitu Ahmad yaqulu, Abu Dawud yace naji Ahmad na cewa, Ahmad dan Hanbal kenan, dai yana cikin malaman Abu Dawud, yace hadith ibn Aqilin, hadisin Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, innan fi nafsi minhu shay'un, a cikin raina akwai wani abu game da hadisin, bi ma'ana ina da question mark akan shi. Shine ma'anan fi nafsi minhu shay'un, yana tunanin akwai rauni a cikin sanadin hadisin kuma a cikin matanin akwai kalmomin da basu inganta ba inji Ahmad ibn Hanbal babu man rawa annal mustahadata taghtasilu likulli salatin babin da ke magana akan marrawa wanda ya ruwaito daga cikin malamai cewar annal mustahada macin da take jinin istihada jinin rashin lafiya taghtasilu likulli salatin za ta yi wanka a kowace sallah wannan shine ra'ayi Ahmad ibn Hanbal shi kawai shi yace ma sallar azhar ta yi wanka sallar al'asr ta yi wanka wanka biyar za ta yi inji Ahmad ibn Hanbal kaddara ma da a ce sallolin za su hado mata lokaci daya azhar da al'asr sun hadu yace idan ta zo ta yi wanka ta yi azhar sai ta kara koma ta yi wanka sannan ta dawo ta yi al'asr wannan masafa ne mai tsananin gaske amma yana da rauni amma a wurin Imam Malik ko alwala ba ta sakewa a wurin Imam Malik mai jinin istihada idan ta gama al'ada ta yi wanka jinin istihada bai cikin abin da ke bata alwala an gane ko ba abin da ke karya mata alwala sai abin da ke karya wa kowa alwala kun gane wannan abin da kyau yace in za ta yi sallah matukar ba abin da ya same ta ko alwala ma ba za ta sake ba haka wannan masaban yana da sauki dan sai a hada mata zafi guda biyu ai wanka guda biyar inda ba ruwan dadin ko wannan aya ko matsala ya ko musamman in federal locus masu sayan tanki 25,000 da tufure da sara'an gwanni ko Allah ya sauke qala haddathana ibnu abi yaqil ibnu abi yaqil shine abdul ghani ibnu abi yaqil imam abu daud shi kadai fidda hadisin shi wa muhammad ibn salamah al muradi qala haddathana ibnu wahab al misri an amr ibn an amr al haris an ibn shihab muhammad بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دغنانا عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم صديقة بنت صديق ميغسكيا كما ارمي ميغسكيا تتشي أن أم حبيبة للي أم حبيبة اتتشي حملتك ينام بنت جهش ارجهش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم khatanata ya na fassara shi satin da ya wuce surkuwa wani ya ce surkuwa nace yar uwan mata kaman wani iri kai shiru abu hoza in an ce khatanata yar uwar matarka amma ba kawai kuma dan uwa ba ya zanta ko uban su daya ko kuma uwa daya ko uwa daya uba daya abanda yayin bafan dole su hada wannan abu ko su hada uwa ko su hada uba ko su hada duka biyu ita kadai yake daukan wannan kalma a larabci yar matarka ko kanwar matarka amma suna da yan uwantaka ne na uwa daya ko uba daya ko duka biyu amma sauran dan uwa mace ba ta shiga cikin wannan abu ko rike wannan abin da kyau shine manan khatanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wato matsayin ta a wurin annabi yar uwar matarsa ce Zainab wa tahta Abdurrahman ibn Auf kuma tana karkashin Abdurrahman dan Auf istuhidat bi ma'ana matarsa ma'ana tana karkashi matarsa matar Abdurrahman ibn Auf istuhidat sab'a sinin ta yi shekara 7 tana jin istihada shekara 7 fastaf rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ta nemi fatawa a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fi zalik fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna hadhihi laysat bil haydati yace wannan ai ba al'ada bane ba ba haila bane walakin hadha irqun wannan rashin lafiya ce wata jijiya ce take tsinkewa kawai jini ya ta zuba fa qatasili kuma shedan ke tsinka wannan igiyan kawai ki wanka wa salli ki sallah qala aishatu nana aisha tace fakanat taghtasilu fi mirkanin ta kasance tana wanka a cikin mirkan mirkan shine kaman katon baho ko daro wanda za a yi shiga ciki fi hujrati ukhtiha zainab binti jahash a gidan yar uwarta zainab binti jahash matan annabi alaihi assalatu wassalam hatta ta'luwa humratud dami alma'a, da ta shiga cikin wannan baho, bi ma'ana ga ruwa ta ebo ta aji, sai ta kawo katon baho ta shiga ciki, sai tana ebo ruwan tana wanka da shi tana cikin wannan abu. To Aisha tace kafin ta gama wankan, hatta ta'luwa humratud dami alma, har sai da ja na jinin nan dake zuba a jikinta ya hau saman ruwa, dan ta nuna maka tsananin yanda take zubar da jini. Ka san ta shiga jarraba wannan mata, kuma for 7 good years. Kala haddathana Ahmad ibn Salihin, kala haddathana Anbasa, shine Anbasatu ibn Khalid. Yanzu aka ce Anbasatu, daga jin sunan sai ka dauka mace ce Anbasatu, ko ba haka ba? To dama shi yasa na taba gaya muku shi kalman mace a Larabci ya kaskashi uku. Akwai at-tasniya ko al-mu'annas lafzan wa ma'nawi, akwai al-mu'annas lafzan, akwai al-mu'annas ma'anan. Ko yanzu to suna ne na mace a lafazi da ma'ana, kama Aishatu, Fatimatu, Hafsatu, Ruqayyatu, kaga wannan lafazin na mace ne, ma'anan ma ko mace ne. To akwai kuma sunan mace lafzan la ma'anan, a lafazi amma ba a ma'ana ba, kaman Talhatu, kaman Hamzatu, kaman Anbasatu. Ina fata an gane. To akwai kuma sunan mace ma'anan la lafzan, lafazin ba na mace bane ba a Larabci, amma ko ma'anan shi mace ake nufi, kaman Hindu. A alaman sunan mace a Larabci Hindu baya daukan kowanne, Hindu. Ina fata an gane. To wannan Anbasatu a wajen li'irabi sai ka ce mu'annas ne lafzan la ma'ana. Ibn Khalid dan Khalid Bukhari ya fidda hadisin shi ta'alikan da Abu Dawud, nan kadai zaka samu hadisin shi cikin Sahih Bukhari ta'alikan da Sunan Abu Dawud. Kala haddathana Yunus ibn Yazid al-Aili an ibn Shahab az-Zuhri akhbaratni Amratu bint Abdurrahman, yace Amratu ɗar Abdurrahman ta bani labari, sahabi ya ce wannan, an ummi Habiba daga ummu Habiba, bi hadha al-hadisi qalat Aisha radiyallahu anha fa kanat taghtasilu li kulli salatin. Aisha tace ta kasance ita wannan matar tana wanka duk lokacin da za ta yi sallah. Qala haddathana Yazid ibn Khalid bin Abdullah ibn Mauhib al-Hamdani qala haddathana Al-Layth bin Sa'd al-Misri an ibn Shahab az-Zuhri an Urwatu an Urwata ibn Zubair an Aisha bi hadha al-hadisi qala fihi فكانت تغتسل لكل صلاة. قال أبو داود رواه القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بنت جهش, وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة, وربما قال معمر عن عمرة عن أم حبيبة بمعناه. دوانا عند أبو داود يكاوشيني إمام الزهري daliban shi ne suka rawaito wannan hadisin. A wani gu zaka ga an rawaito hadisin daga Amra, daga Aisha, daga Ummu Habiba, ita mai al'ada din kenan, ko mai jinin rashin lafiya. A wani gu kuma kaga an rawaito daga Amratu, daga Ummu Habiba, wato akwai caccanjawa a wajen ruwaya, amma dukkan su dai daliban Imam Zuhuri ne. Amma duk ma'anar hadisin guda ɗaya ne, sanadin ne kawai ke shan bamban. وكذلك رواه ابراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة, وقال ابن عيينة في حديثه ولم يقل. وقال ابن عيينة, ابن عيينة شنو سفيان ابن عيينة المكي يا فدا في حديثه a cikin hadisin shi ta hanyar Zuhuri, ولم يقل arwayi shi bai ce ba, inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amaraha an tagtasila, annabi bai umarce ta ta yi wanka duk lokacin da za ta yi sallah ba. Arwayin Sufyan dan Uyayna. Wa kadhalika rawahu al-Auza'i, haka Imam al-Auza'i ya ruwaito aidan, qala fihi, a ciki sai ya ce qalat Aisha, tuna Aisha ta ce fa kanat ta kasance tagtasilu li kulli salatin, tana wanka duk lokacin da za ta yi sallah, kawai ita ta zaba wa kanta hakan ba sa ta akai ba. Injina na Aisha. To a karkashin wannan ne malamai suka ce idan mace na jinin istihaza malamai sun yi maganganu guda uku. Magana na farko malaman nan suka ce sai ta yi wanka duk lokacin da ta yi sallah. Imam al-Baihaqi suka ce ruwayan nan bata inganta ba da Sa'ad ad-Daraqutni da sauran malamai. Malamai na biyu waɗanda suka ce duk lokacin da za ta yi sallah ne sai ta yi alwala, bai halatta ta rike alwala ta yi sallan magariba da isha da shi. Magana ta uku shine maganar malikiya cewa in ta yi alwala ya halatta ta yi kowane sallah da shi, ba abin da ke bata mata alwala har sai in abin da ke bata kowa alwala ne ya same ta. A cikin magana guda uku wanda za mu ɗauka ta ƙarshen tafi sauki ko kowa da wadan malikiya yau kenan. قال حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي اكو محمد بن اسحاق صاحب السيره المدني اكو كما المسيبي شيني wannan ba wancan ba shi wannan saduqun ne. محمد بن اسحاق المسيبي صدوق مسلم da Abu Dawud kadai suka fidda hadisi shi, amma sahibu sirah shi tun malaman kutubus sita sun fidda hadisi shi. قال حدثنا ابي yace babana ya bani labari shine Ishaq al-Musayyibi kenan baban nashi. Baban nashi ma saduqun ne amma Abu Dawud kadai fidda hadisin shi. An ibn Abi Dhi'bin daga ibn Abi Dhi'bin shine Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Dhi'bin. An ibn Shahabin an Urwata wa Amrata binti Abdurrahman an Aishata anna Umm Habibata istuhidat sab'a sinina fa amaraha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an taktasila fa kanat taktasilu li kulli salatin. Shesa Ashaq Ibrahim bin Abdul Karim As-Sallumi yace wannan sanadin bai duk wata ruwaya da tazo cewa Annabi ya umarce ta ta yi wanka a kowace sallah, yace ruwayan bata inganta ba. Qala hadathana Hannad bin Sari ana Abdata kaga irin ambasatu kenan, shi ma namiji ne, shine Abdatu bin Sulaiman kuma suka ne malaman kutubus sita da sun fidda hadisin shi. Ambasatu bin Sulaiman an ibn Ishaq an Az-Zuhri an Urwata an Aishata anna Umm Habibata bint Jahashin istihidat fi ahadi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama. Nana Aisha tace Umm Habiba ta samu kanta a cikin jinin istihada a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, fa marha bil ghusl li kulli salati wa saqal hadisa. Qala Abu Dawuda rawahu Abu Abdul Walid At-Tayalisi wa lam asma'hu minhu. Imam Abu Dawud yace Abdul Walid At-Tayalisi ya rawaito wannan hadisin amma wa lam asma'hu minhu, ni ban ji hadisin daga wurin shi ba, kaga saboda amana ta ilimi kenan, bi ma'ana wani ne ga ya mishi. An Sulaiman ibn Kasir al-Zuhri, wannan Sulaiman ibn Kasir suna cewa la ba'sa bihi, in aka kawo hadisi ta hanyar shi sukan ce la ba'sa bihi, kuma a jarraba ne ka san pass ba yabo ba fallasa ko yawa shine 40 ko a jami'a yawa, to haka la ba'sa bihi yake, makin da aka bashi kaman ya samu pass. Amma sai suka ce fi ghairi Zuhri, amma in yayi ruwaya daga Zuhri ruwayan da ifi ya ce, to kaga nan kuma an Zuhri aka ce. An Urwata an Aisha qalat istihida Zainab binti Jahash fa qala laha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama igtasili li kulli salatin wa saqal hadith. Qala Abu Dawuda wa rawahu Abdus Samad an Sulaiman bin Kathirin qala tawaddai li kulli salatin. Abu Dawud yace amma ruwayin Abdus Samad daga Sulaiman ibn Kathir Annabi ya ce mata ne ki alwala duk lokacin da zaki sallah. Qala Abu Dawud wa hadha wahabun min Abdus Samadi. Abu Dawud ya ce wannan wahami ne daga shi Abdus Samad, wal qawlu fihi qawlu Abul Walid. Magana da take ingantacciya mai karfi shine magana Abul Walid At-Tayalisi da yace duk sallah sai an mata wanka. Me yasa Abu Dawud ke wannan magana? Yana cikin daliban Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal kuma ya ce duk sallah sai an yi wanka. Ke sake ta karfafa wannan masaba, an gane ko? Shi kuma su Imam al-Baihaqi ɗan Shafi'iyya ne suka ce duk ruwayan ko wace wanka bata inganta ba, kuma maganar sa fi karfin dalili. Hakan ne ruwayan cewa ai wanka ko wace sallah lalle tana da rauni insha Allah. قال حدثنا عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرتني زينب يتي زينب تاباني لاباري زينب تاباني لاباري تي أي أخبرتني زينب بنت أبي سلمة يتي زينب أر أبي سلمة تاباني لاباري أن امرأة كانت كوتا ماتا تاكسنش واتيتي وانا ماتا itace dai wannan ummu habiba da muke ta magana tun da muka fara karatu tuhura quddam wato tana zubar da jini wa kana tahta abdurrahman ibn auf ta kasance tana aure karkashin abdurrahman dan auf wato abdurrahman ibn auf din nan mun yi magana shi satin da ya wuce idan ba ku manta ba asalin sunan shi abdu amrin shine asalin sunan shi dai musulunta annabi ya canja sunan shi zuwa abdurrahman an haife shi hijira saura shekara 43 an haife shi shekara ta 10 bayan amul fil to annabi ya girme shi da shekara 10 kenan shi abdurrahman bin auf wato daga cikin falalan abdurrahman bin auf yana cikin sahabbai guda 8 da suka fara musulunta asalin asabiqun al-awwaluna kenan a lokacin duk duniya su kadai ne musulmai su 8 to shi yana cikin waɗannan guda 8 na farko asabiqun al-awwaluna as-samaniya Abdurrahman bin Auf na daga cikin falalan shi Abdurrahman bin Auf yayi hijira zuwa Habasha yayi hijira zuwa Madina duk hijira da aka yi a musulunci ya samu falalan kowanne kuma yana daga cikin abunda Abdurrahman bin Auf yake da shi Abubakar As-Siddiq a lokacin da ya shiga musulunci akwai manyan sahabbai guda 5 da suka musulunta a hannun shi kuma 5 din kowanne yana cikin al-asharatul mubashirin bil jannati duk a hannun Abubakar suka musulunta Abdurrahman yana ciki ka san da Sayyidina Usman a hannun Abubakar ya musulunta Sayyidina Usman ya musulunta a hannun Abubakar As-Siddiq shi yana musulunta kawai ya fara musuluntar da mutane ina fata an gane da ya musulunta ya ce me zan yi ya ce abinda zan yi shi za ka yi haka aka gaya mishi kawai je fara ya ja ka gefe ya ma nasiha a musulunta gumakan nan duk ƙarya ne ya dan baka 50,000 dama mai kuɗi ne ba marowaci ba amma an gane ko Abdurrahman bin Auf yana daga cikin falalan shi ya halarci yakin Badar da duk wani yakin da annabi da shi akai babu wani yakin da annabi da Abdurrahman bai je ba suka ce shahidal mashahid kullaha duk mashahid na annabi da shi akai kaga wannan ba karamin falala bane ba sannan a lokacin da aka yi hijira aka koma Madina suna baki yana cikin muhajirun annabi ya kira wani daga cikin sahabbai Sa'd ibn Rabi' haka annabi sai kira sahabin Madina da sahabin Makka yace na hada ku kun zama yan uwan juna dauke shi ku tafi to shi Abdurrahman bin Auf sai aka hada shi da Sa'd ibn Rabi' da ya dauke shi suka je gida yace to mutanen Madina sun san cewa ni mai kudi ne shi yace ga Abdurrahman yace to zarraba arziki na biyu na baka rabi duk abinda na mallaka zan raba shi rabi na baka rabi ina da mata 2 ka zabi guda ɗaya zan sake ta ka aure ta ba wai shi zai saki wanda ya ga dama ba a ya lade ya ga matan ya ce waccan nake so kware da gaske asalin manya kenan yace shi zai zaba zan sake ta ka aure ta tana gama idda daura aure duk abinda na mallaka zan raba na baka rabi da ya gama masa wannan bayanin ya ce barakallahu fi ahlika wa malika shi ba mai son banza bane ba ya ce Allah ya sanya albarka cikin dukiyanka da iyalanka dulluni ila suki tunda kai mai kuɗi ne ɗan kasuwa nuna min ya ake sana'a sani a harkan kasuwanci kaga shi kenan ya dauke shi ya sashi a kasuwa. Da ya sashi a kasuwa sai ya zama Abdurrahman bin Auf, har yau a tarihin duniya ba mai kudin shi. Ku san wannan abin da kyau, a mai kudin da aka san adadin arzikin shi har yau babu mai kudin Abdurrahman bin Auf, abin da aka kididdige a rubuce. Dan Mensa Musa ba san yawan kudin shi ba, hasashe ne karuna ba san yawan kudin shi ba, labarin Qur'ani ya bara mai kudi ne, nawa ne kudin babu wanda ya sani. To Abdurrahman bin Auf har a yau a duniya ba mai rabin kudin shi. Idan ka dauki Elon Musk ba shine mai kudin duniya ba. To a cikin watan Mai jaridar Forbes abinda suka rubuta, kudin Elon Musk ya kai dala biliyan 400 da wani abu. Ina fata an fahimta, dala biliyan 400 da wani abu. To amma shi Abdurrahman ibn Auf yawan dukiyan shi, abinda aka kididdiga a yau na cash fa da yake da shi, Elon Musk dukiyan shi aka lissafa gaba daya. Tesla tana ciki, sannan Z X kenan ko, Twitter tana ciki, Space Center shi nan komai yana ciki, shine adadin wannan kudin. Ta amma shi Abdurrahman dan Auf abinda aka yi kiyasin gold din da ya bari, kudin gold din a yanzu in za a sayar da shi ya kai dala biliyan 900 da wani abu. Yawan gold din wanda tarihi ne wanda an tabbatar da shi, ya bar adadin gold wanda ya kai dala biliyan 920 da wani abu. Koma an gama, kawai suni ake yanzu. To shi Abdurrahman bin Auf bambancin kudin shi da na waɗannan shine, shi wannan tsantsan cash aka lissafa, amma me ya mallaka kuma sai Allah kai mu sati mai zuwa. Wannan sau min tabi ne cikin labarin Abdurrahman bin Auf, za mu karisa sati mai zuwa insha Allah. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, inna muka yi kuskure Allah man afwa. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.